Radio Campus.
Demain, tu sors
88.3 FM.
Mesdames, mesdames, messieurs, je viens de frôler les 70 décibels, mais je peux faire mieux. Eh bien, à la demande générale, je vais tenter les 100 décibels.
Radio Campus.
Sans la radio, c'est que des images.
88.3 FM.
Thank you. DJ calls me, John. On my head, they were standing in line. You got all the power, man, I had to make it mine. This for everybody, though, telling everybody, though. We ain't walking with you, that's exactly why the body broke. Hey, I ain't giving it up for no thotty, though. Hey, I'ma have to go let everybody know.
Yeah, 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 yeah. They don't know like you do. Come through like you used to. This business is usual. Yeah, 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 yeah. They don't know this new proof. It's gonna make you move to. Come through like you used to.
choses, j'aime tant le poids des camions, vagues étirées comme un mentir, partir à l'eau, c'est mieux. J'aime tant les épines roses. 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 J'aime tant les épines roses.
tomar ese camino. Pero, y el gobierno no tenía ni resolver los grandes problemas de la nación. We'll be right back.
moi et encore moi.
Pam pam. Ba ba da 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 da